أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala afdalu kitabin bari kitabillah ta'ala kafin mu fara yar muqaddimar da muke yi yau zan mu yi ta a cikin babe na Al-Faslu Tasi fasali na tara na Al-Imam Ibn Hajar da yayi a muqaddima ta hadith sari ko huda sari muqaddimar shi ta wannan sahihin littafi mai albarka a cikin fasali na tara can baya mun ga misali da maganganu na magabata a fasali na takwas da ya kulla akan wasu hadisai da malamai suka yi ma Imam Bukhari wannan da su tatabbu'i akan su suka mishi gyara akai muka dauki hadisai biyu muka yi misali da su to nan kuma rijal ne a fasali na tara kuma ya kawo rijal wanda rijal ne na sahih al-bukhari rijalul isnad mazajin isnadi na sahih al-bukhari wanda ya sa cikin sahihin shi wanda wasu malamai sun soke su sun ga cewa wannan mazajin suna da illa suka yi gyara kan cewa bukhari ya akai ya sa su to al-imam ibn hajar a hadith sarifat babi na fasali na tara baban magana ce raddi ne yake musu kamar da yayi raddi akan hadisi kuma haka yake raddi akan mazajen ma yake cewa fi al-faslu tasi fi siyaqi asma'i mandu'in fihi min rijali hadhal kitab murattaban ala huruful mu'jam wal jawab an al-i'tiradat mawdi'an mawdi'an wa tamyiz man akhraja lahu minhum fil usul aw fil mutaba'at wal istishhad mufassalan zalika bi jami'i yace cikin bayanin koro sunayen wasu majaji na wannan littafi mai albarka wanda an soke su daidai gurgurdan huruful mu'jam zai fara daga harful a masu mai su suna daga harful a har su kare ya je harful ba har zuwa karshe da ba da amsa yace game da wannan bujirawar da aka musu babe babe ɗaya bayan ɗaya wanda al-Imam al-Bukhari ya huddo musu cikin usul ko kuma cikin mutaba'at da shawahid cikin usul shine mazajin hadisin da shi ya dogara da shi a cikin huddo babi kamar yadda al-Imam Muslim kamar dai sanannan abu ne wanda wannan indai ba wasu abubuwan muna bayanin su ne saboda wani wanda yana da ido a abu kamar an ce al-usul wal mutaba'at wal shawahid duk wanda ya san ilmin wannan hadisi ya san me ake ni ba zan mu tsaya bata dogon lokaci akan su ba indai sun huddo a cikin usul ko kuma istishhad ko kuma mutaba'at Al-Imam Ibn Hajar yake cewa qabl al-khawd fihi yanbaghi li kulli munsifin kahin shiga cikin wannan baban ya kamata ga dukkan wani mai adalci an yi alama ya san cewa annam takharij sahib as-sahih cewa ma'abucin sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari kenan huddawar da zai li ayi rawin ya huddo kowane rawi a cikin littafin shi kana muqtadil li adalatihi inda huwa nan yana nuni akan adalcin wannan mutumin a wajen shi wa sihhatu dabdihi da ingancin har da shi wa adamu gaflatihi da nunin cewa ba rabkanan ne bane wala siyaman man dafa ila zalika min idbaqi juhurul a'imma ala tasmiyatil kitabain bi sahihaini yace balle ma an gama zuwa da kasancewar shi wannan littafin al'umma da jumhurul malamai sun sa musu suna da as-sahihain bukhari da muslim yace wa hadha ma an lam yahsul li ghayr man kharaja anhu fi sahih fa huwa bi musabati idbaqil jumhur ala ta'dil man zukira fihima yace wannan kuma abu ne wanda Bukhari da Muslim in ba su babu wanda ya tabbata gare shi cewa al'umma duk sun yi talakin su da karba duk wanda suka huddo ma kamar al'umma ne suka adaltar da shi haza iza kharaja lahu fil usul wannan kuma idan sun huddo mishi kharaja lahu fil usul in ya huddo hadisin shi a cikin usul a asalin hadisi na asali ba cikin mutaba'at da shawahid ba fa amma in kharaja lahu fil mutaba'at wa shawahid wa ta'liq amma in ya huddo hadisin shi cikin mutaba'at da shawahid da ta'liqi فهذا تفاوت درجات من اخرج له منهم في الضبط وغيره yace wannan kuma suna shan bambam wajen bangaren wani yahi wani kwarin harda wani yahi kwarin adalci da makamanta wannan yace ma a husulu ismu sirki lahum duk da kasancewar su masu gaskiya ne amana abin da yake nihi wanda aka huddo ma ma bukhari ya huddo hadisan su cikin mutaba'at da shawahid da ta'liq to musan cewa wannan mutanen sun sufanta da gaskiya da adalci sai dai kuma tawani tahi wani وهنا إذا وجدنا لغير أحد منهم ضعنا فذلك ضعنا مقابل لتعديل هذا الإمام to a wannan lokacin idan muka san wannan sai mu ga duk lokacin da muka ga wani imam ya soki rawi kin da Bukhari ya hudo hadisin shi to mu san cewa ya ci karo ne da maganar da al-Imam al-Bukhari ya tahi akai na adalata wannan marwayci mufassiran bi qadihim fi adalati hadhar rawi fi dhabdihi mutlaqan in ya hada haka kenan yayi nuni akan cewa wannan marwaycin da al-Imam al-Bukhari ya hudo shi ya ci karo da Bukhari akan cewa mai adalci ne kenan wannan ko bazan mu amsa akan haka ba kawai tunda maganar shi ta ci karo da maganar jagoran sha'anin sai an yi bincike an gani yace fala yaqu minha ma la yaqadu dan saboda kuma yace mun san cewa asbabul jar suna da yawa wani sai yayi ya jarraha wani marwayci alhali kuma ba da wani dalilin jarrahawa ba mai kwari yace hakika abul hasan al-maqdisi yana cewa cikin rajulan da mutanen da al-imam al-bukhari ya huddo cikin sa yace haza jawazul kanqara wannan ya keta ragada yani bizalika annahu la yultafatu ila ma qila fi yana nihin cewa ba za a waiwayi ba ma wani wanda yace yayi soki wannan marawacin da al-imam al-bukhari huddo haka abul fatah al-qushairi cikin mukhtasar din shi yake cewa wannan ita ce aqida mu kuma da ita muke fada wala nukhruju illa bazan mu huta cikin wannan aqida ba sai da hujja zahira wadda take an kawo mu bayani mai warkasuwa wanda zai nuni akan cewa marawacin nan akwai mafi kyan rinjaye akan cewa bayyana inganci tunda dai mun ga babban shugaba a cikin fannin wanda littattafansa an kira su da sahihain idan wani ya kawo ya jarraha marawaitan su to sai ya kawo dalili mai kwari wanda sai ya ci karo zai tada wancan bayanin da ganin da al-Imam al-Bukhari yake ma wannan marawaci Ibn Hajar yace sai nace fala yuqbal dhan fi ahadin ba a amsa suka a cikin kowa duk wanda ya soki wani marawaci a cikin marawaitan sahih Bukhari ba za a karbu wannan suka tashi ba sai in ya kawo da abun suka mai kwari wanda yake wazihi ne kowa zai gani shi yace dan saboda sababa na jarhi wa ta'dizu jarhi suna da abun nan suna da kal sun sha bambam wasu wanda ya raunana da wani kuma ba zai raunana ba da wannan akwai wasu cikin magabatan da mun gani cewa wajen jarrahawa wanda suka gani yana cin abinci a titi ma kawai jarhi ne sun raunana shi da kan wannan kenan wannan ya raunana shi da abin da ba mai rauni bane dan an ga ya raunana marwayci mai irin wannan ra'ayin ba za a dauki maganar shi ba a yadda ta sa al-Imam al-Bukhari wa madaruha ala khamsatu ashiya ce dukkan sababban dai da suke sa a raunana marwayci shi Ibn Hajar guda biyar ne al-bid'a imma a gihi marwayci da bid'a aw al-mukhalafa ko kuma saba ma wasu marwayitan wanda suka yi shi inganci kuma wanda suke daidai da shi suka yi shi yawa aw al-galat ko kuma kuskuri aw jahalatul hali ko kuma jahala ta halin shi aw da aw al-inqida'i fi sanad ko kuma ai da awar cewa akwai inqida'i cikin sanadi ta hanya ai kiran rawin cewa mudallis ne ko kuma mai yin irsali ne yace amma jahala ita wannan babu batta da guri dukkan wanda Bukhari ya hudo mishi hadisi babu zancen a ce an kira shi da jahala jahala tana huta ne daga marwayci in an samu mutum bi sun rawaito hadisi daga gare shi to duk wanda magani cikin sahih al-Bukhari musan cewa ya huta daga cikin jahala shi yasa wani lokaci al-Imam al-Bukhari yake kawo maimaita kamar yadda muke ta fada maimaita hadisan da yake wani lokaci fa'ida isnadiyya yake take kumshe da ita dan ya hudda marawici daga jahala ko ya hudda hadisin marawicin wannan daga kasancewar shi garibi ko kuma azizi da makamantan wannan wannan shine irshin huda da al-Imam Ibn Hajar yayi wanda a gaba insha Allah ta'ala darasi na gaba kuma kamar yadda muka ma hadisi zan mu dauke wasu marawaita biyu wanda an soke su kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo su mu ga amsar da Ibn Hajar ya bada marawaitan suna da yawa amma kamar yadda a hadisin ma hadisan da aka yi suka suna da yawa wajen 100 da wani wajen 180 mun dau bi kawai mun yi misali to haka nan marwayitan ma guda biyar zan mu doka wanda aka soke su kuma al-Imam Ibn Hajar Allah mushi rahama ya bada amsa akan su ka kuma sai mu gane cewa to duka sauran ma haka ya biya bada amsa akan cewa babu hujja akan su ka su dan al-Imam al-Bukhari ya hudo musu hadisi sai zan mu ci gaba da littafin muna cikin kitabul ilm littafin ilimi babu na 29 a cikin kitabul ilm shine babu man baraka ala rukubataihi inda al-imam aw al-muhaddis baban da ke bayani wanda ya durkusa akan guyoyin shi a wajen liman ko kuma a wajen shugaba ko kuma a wajen mai bada hadisi wannan baban kenan al-imam al-bukhari hadisi na 193 yake cewa haddathana abul yaman qala akhbarna shu'aib an az-zuhri wannan sanadin da yadda muka gani shi aka yahi abul yaman yahi yawan rawaito hadisan shi a cikin sahih al-bukhari daga shu'aib an az-zuhri kada yake cewa akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja annabi wata rana ya huto sallallahu alaihi wasallam fa qama Abdullah ibn Huzafa sai Abdullah ibn Huzafa ya tashi fa kale yace man abi wane ne ma'ahina wane ne babana sai annabi yace abuka Huzafa babanka shine Huzafa riwaya ta nuna wani guri mutun ne wanda can jahiliya ana zargin ma'ahin shi cewa ba shi ya sare da uwar shi aka aihe shi ba mutane suna ta ciccire magana to shine ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan magana summa aksara an yaqulu sannan sai Annabi yake yawan cewa saluni ku tambaye ni ma'ana ku tambaye ni duk abin da kuke so in ba ku amsa nuni ne nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa ya kosa tambayar bata mishi ba dan ba irin wannan tambayar ba ake cikin sha'anin addini duk da ya bashi amsa Annabi ya beje bata mishi dadi bane shi yasa yake ku tambaye ni duk abin da kuke so fa baraka Umar ala rukubatai sai Umar ya sunkuya a bisa ya durkusa a bisa guyoyin shi fa kala sai yake cewa radina billahi rabban min yarda Allah ne ubangijin mu bil islam dinin da addinin musulunci shine addinin mu abi muhammadin nabiyin kuma min yarda annabi muhammad shine annabi mu fasakata sai ya kyale kenan wannan Umar da yaga fuskanci bacin ran annabi ne alayhi salatu wassalam yayi wannan abun ya zamana yake gaya ma annabi alayhi salatu wassalam karhin imanin su dan saboda ya kwantar ma da annabi alayhi salatu wassalam wannan hushin da ya same shi na wannan da ya mushi wannan tambaya wani kenan al-imam ibn al-mulaki ne yake cewa hazal hadith taqaddama al-kalam alayhi fil hadith qabla wannan hadisin ya gabata yace baraka umar sun kuyawa umar da yayi akan guyoyin shi adabun minhu wannan ladabi ne wa ikramul lin nabi kuma girmamawa ne ga annabi alayhi salatu wassalam wa shafaqatan ala al-muslimin kuma na saboda tausaya ma muslimi li Allah yu'azi ahadan yu'zi ahadan nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya halik dan ka wani ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halaka kenan ka wani ya fahimci cewa wannan magana da annabi ya ce saluni ku tambaye ni cewa ba da izini ne a kamar gayin magana ne dan wani ya ci gaba kuma sai ya tambaye da zata halaka shi wa qad zahara asar zalika bi sukutihi iza kuma wannan ya bayyana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru lokacin da Umar ya yi wannan abu a cikin wata ruwaya sai aka ce fasaka na gadabuhu sai hushin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nutsu sai ya bar hushin kamar yadda al-imam ibn jarir ya rawaito wannan ruwaya a cikin tafsirin shi kamar yadda muka sani littafin ibn jarir littafi ne na tafsiri kuma kai tsaye littafi ne na asali na hadisi kuma falam yazal muwafiqan fi ra'ayhi yantiqul haqq Umar bai gushe ba ce abun yi ma muwafaqa ne gaskiya tana fitowa daga cikin halshen shi shi yasa ya fahimci wannan kuma yana nuni ne wannan akan karhi ilimi da fahimta da Allah madaukin sarki ya ba Umar ibn al-Khattab wannan shine hadisin ya gabata sai babu na 30 babu man a'adal hadisi salasan li yufham anhu baban dake bayanin wanda ya maimaita hadisi so uku li yufham anhu dan a fahimce shi kenan ya maimaita hadisi magana ce maimaita ta ko karatu ne maimaita shi har so uku ba dan komai ba dan saboda mai karatin wanda ake ba masu fahimta fa qala sai annabi yake cewa alawu qawlu zuhur fa ma zalika karuru ha duka wannan cikin tarjuma baban ce annabi yana cewa cikin wani hadisi ku saurara da hada zuhur da magana ta ƙarya da makafala bai gushe ba yana maimaita ta sanannan hadisi ya hasai da muka ce laita husakata kenan wannan hujja ce akan cewa maimaita magana akan dan a fahimta wa qala ibn umar yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal balagtu shin na isar da sako salasan annabi sai da hada so uku wannan ya kawo wannan asarkin dan saboda ya tabbatar da hujja da shi wanda akwai shi inda akwai inda ya kawo shi a matsayin mausul nan ya kawo shi kawai mu'allaq amma akwai inda ya kawo shi mausul hadisi na gaba na 194 yake cewa haddathana abdu an ja al-imam al-bukhari ke cewa haddathana abdu haddathana abdu samad qala haddathana abdullah ibn al-musanna qala haddathana sumama ibn abdullah ana anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama salasan annabi ya kasance idan zai sallama so uku ma'ana yana nihin in ba a ji shi ba wai an ji shi ba kuma ita maimaita wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan idan zai maimaita magana zai maimaita ta so uku wannan al-imam al-bukhari ya kawo shi a guri uku wannan shine guri na farko na gaba yana tare da shi yake cewa haddathana abdu ibn abdullah haddathana abdu samad haddathana abdullah ibn al-musanna qala haddathana sumama ibn abdullah an anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa cewa annabi idan zai magana da wata magana yana maimaita ta so uku hatta tufam anhu wasai am fahimci abin da yake nihi wa idza ata ala qaumin idan yazo wajen wasu mutane fa sallama alaihim zai musu sallama sallama alaihim salatan sai ya musu sallama hasso uku kenan wannan duka hujja ce akan abin da al-Imam al-Bukhari ya kulla babu akan shi na maimaita magana so uku na gaba yake cewa haddaka tahiyya sai shi sa zamu gama su haddasana musaddadun yake cewa haddasana abu awana an abi bishr an yusuf ibn mahik an abdullah ibn amr qala takhallafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a baya cikin wani bulaguro da muka yi tare da shi fa adrakna sai ya tarda mu kada arhaqna salla kuma sallata kusan mu salatul asr nanihin salla asr sallalla asr wa nahnu natawadda sai mun kasance muna yin arwalla faja'alna namsahu ala arjulina sai muka fara shafa kafafuwan mu fanada bi ala sautihi sai annabi ya kira da sautin shi sama ma'ana arwalla ce ta kiwuya ko dan saboda sanhi bisu tsaya tana wanke kafar ba wankewa ta kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan wanki ne wanda za a bar lum'a sai annabi ya ce wailul aqab minan nar narkon azaba ya tabbata ga wasu dugadige azaba ta wuta marratain aw salasa ya hade wannan magana har so bi ko so uku kenan nan gurin mun fahimci mahallu shahirkin mu maimaita magana so bi ko so uku kuma mun ƙara samun cewa hadisin da yake tazowa cewa wailul aqab minan nar ga sababin shi hadisi ne wanda yazo akan sababi gashi shine sababin shi wannan kasancewar annabi ya gansu suna wannan rishin cika arwalla wannan akwai wata fa'ida ta shahi sanadi a cikin wannan hadisin yazo akwai abada a ciki cikin sanadi bi akwai abada a cikin kutubus sita akwai abada guda uku akwai ibnu sulaiman al-maruzi wanda al-imamu abu dauda kadai ya hudo mishi hadisin shi da ibnu abdurrahim al-maruzi wanda shi kuma al-imamu an-nasa'i kadai ya hudo hadisin shi sai kuma abda ibn abi lubaba wanda shi kuma bukhari muslim tirmizi nisa'i ibn majah duk sun hudo hadisin shi banda al-imam abu daud a cikin kutubus sita kuma yace wata fa'ida ce ta isnadi akwai abdul samad a cikin nan sanadin nan mun ga abdul samad to abdul samad ma guda uku adda kai cikin kutubus sita wannan ɗaya ne daga cikin su nabiyin su shine abda wannan abdul samad ibn habib al-auzi wanda abu dauda ya hudo hadisin shi shi wancan mai yana da rauni yana dan rauni amma ba mai kwari ba na ukun su shine abdul samad ibn sulaiman al-balqi al-hafiz wanda tirmizi kadai ya hudo hadisin shi a cikin fa'idu da muke dauka cikin wannan hadisai da suka gabata gabaɗi ki ɗayan su guda uku karrara annabi sallallahu alaihi wasallam al-kalamu salasan li fahama anhu kama salafa wa yahfuzu aida annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita magana so uku dan a fahimce ta a gare shi kamar yadda ya wuce kuma dan a hardace ta wayun qalu anhu kuma dan a ciro wannan magana tashi shi yasa yake maimaita dan magana shi shari'a ce magana shi addini ce shi yasa yake maimaita ta dan a rike da kyau ka a fahimce ka a rike ta da kuskure qala abu zinad yake cewa inna ma kana yukarrur kalamu wa salama idza khashiya allahu yufhamu anhu yana maimaita sallama da magana idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron a kasa fahimta in magana yana tsoron a kasa fahimta in sallama ce kuma yana tsoron ba a ji ba shi yasa yake maimaita ta kamar yadda muka faɗa ba wai an ji ba kuma ya ci gaba da yi aw la yusma kalamu ko kuma ba a ji ba magana shi aw arada al-iblagha fi ta'lim ko kuma yana nihin ko isar da sako wajen karantar da al'umma kenan in har yayi so uku to kuma ina ga wani wanda ba shi ba wazajiru fil mau'iza kuma da in cikin wa'azi ne kuma tsoratarwa ce yake a ji tsoran abin shi yasa yake maimaita shi har so uku wafil hadisi da zatun ala anna salasu gayatun ma'aika ubihi al-bayan a cikin hadisin yayi nuni cewa maimaitawa so uku maimaitawa ce wadda karshen mutun ya kai matukar yin bayani a ciki zalimi ta'addahu idan mutum bai yi shi da gangan ba yazo cikin hadisin abi musa cikin isti'zan idan ɗayan ku ya nemi izini so uku ba a bashi izini bai koma me yasa dan saboda ya kai makura wajen adadi waqtalafa fi ma idza zanna annahu lam yusma aminhu to wajen sallama ko malamai sun yi sabani akan cewa in yana zatan cewa basu ji ba daga gare shi hal yazidu ala salasin zai ƙara akan ukun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga mutum yayi uku ya tahiye shi kada ya ƙara to idan ya shiga cikin gidan masallaci cikin sanhi ne yana tunanin suna can cikin daki busu jin shi ya ci gaba da yi ya wuce ukun al-imam ibn al-mulaqin yace la ba zai maimaita ba amalan bi zahir al-hadis dan saboda aiki da zahirin hadisi wasu kuma sun ce zai maimaita mas'ala ce da take ta sabanin malamai babu na 31 cikin kitabul ilm babu ta'limur rajul amatahu wa ahla baban dake bayanin mutun ya karantar da baiwar shi kuma da iyalan shi al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil yake cewa akhbarana Muhammad huwa ibn Salam nan sai yace shine ibn Salam dan saboda khauful iltibas gudun kaucewa da cakudewa ya gabata cewa mun hadu fa'ida Muhammad inda yake kawo waye barshi ya akwai Muhammad da yake kawo waye barshi haka nan sun gulbata tare da ambatar ma'aihin shi ko kuma nasiba shi wani Muhammad ne shine malamin shi al-Imam az-Zuhuli babban malamin shi sananne wanda aka samu matsala tsakanin sa da shi wanda hushin da yake mishi shine in ya tawo hadisi wajen shi yace ce haddasana Muhammad ba tare da ya ambaci ma'aihin shi ba kawai ya wuce haka nan duk wajen da kaga Muhammad kawai ba tare da an ce ibnu fulan ba ko ba ai nasaba shi ba kawai Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli ne wanda yake malamin shi ne wanda wannan yake nuna mana gaba a wajen su ba gaba bace wanda zata kai da a ce ai abu karatun shi ma ban ni ƙara sauraro ko hadisan da ya bani ma na kaurace musu gashi ai ya huddo hadisan shi a cikin as-sahih wanda babban matsala ce wanda ita ta samu Bukhari ya bar garin ita ce ma sababin rasuwar shi amma kuma duk da wannan bai kaurace ma hadisan shi yake cewa haddasanal muharibi qala haddasana salih ibn hayyan qala Amir Sha'bi kenan nan sai yace da yace Muhammad kakkai tunanin wancan ne da ya saba bari haka nan sai bayna kausai ne yace Ibn Suhub Ibn Salam yace haddasani Abu Burda an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatullahum ajran nau'in mutane guda uku suna da lada hasu biyu rajulun min ahlil kitab mutun daga cikin ahlul kitab amana bi nabihi wanda ya imani da annabin shi wa amana bi Muhammad kuma ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluk da bawa wanda yake abun mallaka idza adda haqqallahi dan ya bada haƙin Allah wa haƙa mawali kuma ya bada haƙin shugabannin shi masu gidan shi wa rajulun kanat indahu amatun da mutunan da ya kasance yana da baiwa ya dauha yana takata fa addabaha yalladabtar da ita fa asana ta'dibaha kuma kyautata ladabtar da ita wa allamaha ya karantar da ita fa ahsana ta'limaha ya kyautata karantar da ita summa ataqaha sannan ya antar da ita fa tazawwajaha kuma ya armita falahu ajran yana da lada biyu summa qala amir sannan sai amir ke ce a dai naka habi ghayr shay na baka wannan ilimin ba tare da komi ba kad kana yurkabu fi ma dunaha ila almadina ana tahiya a hau abun hawa ayi bulaguro akan abin da bai kai wannan ba ma zuwa madina ma'ana yana gaya mishi ne cewa wannan na baka shi abulis bayan da mu can akan hadisi ɗaya tahiyar da muke wanda bai ma kai hadisi ɗaya ba muna bulaguro na watanni zuwa madina wanda mun gani can baya wanda suka yi ta bulaguro akan hadisi ɗaya ya dau hakim bai kawo shi ba anan gurin ma bayna kausai ne ya sa shi ya dau ha sai nuni a can kasa yayi nuni yace hazihi lafza laysat fil yunaniya wannan lafazin na cewa ya dau ha a cikin nuskan yunaniya babu ita wa fi hamishi ha musahahan a cikin hamishkinta akwai inda aka sahaha ta tana daga cikin ruwaya Abizar nil Harawi da Ibn Asakir da Abul Waqt da Asili kenan a ruwaya wannan mutanen kadai wannan tattabbata wannan kalmar ya dau haƙin tattabbata sauran ruwayoyin ba ta tabbata ba su ruwaya karima da su sauran su babu wannan ya dau haƙin shi yasa ai da zan mu kawo su na shardanta mishi cewa ko yanzu in wani yace za a kawo mishi sahih al-Bukhari sai na sa ya aiko mun hoton ya aiko bangon na ga wani iri ne dan sai zai kawo wanda za a samu shan bambam kuma me yake sa ana samun sabanin wata kalma ka ganta a can akwai wata kalma a can babu dan saboda zai kasance wata nuskha daliban al-Imam al-Bukhari diyawa ne kuma ya karantar da su wannan littafin kuma kowa rubuta ne yake ba yana saurara ne na rubuta to dole wani zai kasance ruwayar da wani al-Imam al-Bukhari ya ambace ta wani dalibin bayyana shi kuma lokacin da aka maimaita ta an ƙara wani abu ya toshi kuma tashi tana can a asalin abin da ya rubuta haka nan take kuma bai halarci ba gyaran da al-Imam al-Bukhari ko kuma wata ruwaya da ya ƙara to sai ya bar tashi akan haka nan ko kuma wani ma ya taho so ɗaya ya ji wannan sahih al-Bukhari in ya koma daga nan kuma bai ƙara koma ba an samu shekaru da dama sabubban dai da suke sa ana samun sabanin nusa haka al-Imam Malik musan cewa mu wadda shekara 40 yana karantar da shi daliban shi akwai wanda an yi sauka farko da shi ma a ƙarin tabi da shi ba koyan mutu koyan tahiyar shi kuma ya rubuce kenan wannan nuskar tashi in za a sauye ta dole za a ga wasu abubuwa wanda bayan shi Malik ya ƙara wasu hadisi ɗarin rama ko ya rage shi Malik sai da shekara wajen 40 yana ta tace muwaddakin shi na dan yin so ya sake shi ba mu ba wanda kana ganin wata guda shekara daya rubutu ka matsi kana ganin ka abun gakin shi to al-Imam Malik dan saboda taharri da kiyayewa shekara 40 yana tahazzabe shi hadda wani dalibin shi yake cewa ilimin al'umma dukkan malaman ilimin su yana ta karuwa mu malamin mu kullun sai dai rage yayi shi kuma taharri ne yake tayi da kiyayewa akan cewa ya huddo sahihi shi yasa littafin shi ya zamana duk abin da gani a cikin muwadda koda mursalin shi sahihi ne daidai yake da su sahihi al-Bukhari me yasa ba a fisayo shi ciki ko ma'ajin ambatan shi bai suna dan saboda duk hadisan da ke cikin shi akwai su anankin kuma hadda duriya akan haka shi yasa duk abin da al-Imam daga farkon shi har ƙarshe hadisin da Malik ko mursalin shi sahihi ne babu da'ifi ko daya amwada ba magana balagata ba ake nini akwai balagata akwai wannan amma in yaka hadisi mausul da mursalin shi ma al-Imam dalibin shi babban dalibin shi Hafiz al-Maghrib Abu Umar ibn Abd al-Barr mai at-tamhid da al-istizkar wanda ba wanda ya ma muwadda Malik hidima kamar Ibn Abd al-Barr yana da sharhin al-istizkar mujallad 30 duka sharhin muwadda ne da farko yayi dan karami at-tamhid wanda ina da shi shine yayi shi mujallad 20 saboda dalibai kanana sai koma rada kuma ya ƙara yin al-istizkar mujallad wajen 30 dan saboda manyan dalibai wanda sun san abin da suke to shi yayi sharhi yayi littafi akan wasala dukkan hadisan da al-Imam Malik ya kawo a cikin muwadda kamar yadda Bukhari Ibn Hajar yamma nashi tagaliqut ta'liq dukkan wani hadisin da Bukhari ya kawo a mu'allaq to al-Imam ya Imam Ibn Hajar yayi littafi tagaliqut ta'liq ya bayyana cewa dukkan wancan ta'liqin kan ma ka kira shi da ta'liqi ma mu'allaq bane shi yasa ake cewa mu'allaq na Bukhari da Muslim suna da khasiyya khususiyya ta su ta sha bambam da sauran littattafai kenan wannan shi yasa ake samun sabanin nuskoki dan saboda nuskokin suna da yawa nuskokin sahih al-Bukhari shi yasa ake samun sabanin ruwaya daga wannan zuwa wannan ban mafi abun gakin ruwaya kamar yadda malamai suke cewa ita ce nuskatul yunaniya ta Imam al-Yunani ita ce wadda tahi ingancin ita ce mutun yake rike da ita kamar yanzu ire-iren wa'annan da kuke gani naku wannan jamaliyat ne na banza kawai ado ne da kyau an sa wani alo da launi da wannan amma ba nuskha bace ta kirki da ko irin sahihin nuskha wanda nan gurin maktaba kunnuwar doctor ya kawo su wajen dana to wannan shine afdalun nuskh duk abin da ka gani a ciki to haka nan yake ba cikin irin wa'annan ba okay nan kyau kyan ado da wannan na yan kasuwa ne wancan sahihin nuskha kin wanda suke akwai afdalun nuskh tana nan muna da ita ta sahih al-Bukhari amma in ka ganta ba zaka sai ta ba ko da rabin kudin wa'annan amma kuma ta hisa daraja ana samun irin ta sai dai da wahala sai wanda ka sa in ya san me ake nihi da littattafan sai ya duba sosai yayi muqabalar su na gaba abinda zan mu fahimta yake cewa na daga sharu bi anna haula isalasa mai shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wannan mutane guda uku ana ba su ladan su so biyu ana lumka musu abinda ake nihi shine na farko shine ahlul kitab wanda yake abusa kan ahlul kitab wanda yake busa kan gaskiya ta addinin shi ba wanda yake busa harrafaffen addini ba kuma yayi imani sannan kuma sai yazo yayi riko da addinin musulunci addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi biyayya gare shi to wannan yana da lada biyu akan bin gaskiya ta su ta asali da yayi da kuma bin gaskiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi na saboda kahin annabin yazo ma akwai wanda addinin da suke nasa na kristanci ko na yahudanci karkatacce ne ba mai kakke ba nasarai ne suke kai to wannan ana magana wanda yake kan daidai kin fa amma mallamin kun an ce amma wanda ya kasance bai bisa kan gaskiya cikin shari'a ta su ma sannan yan musulunta wannan ajar ladan shi na musulunci kadai za a bashi shine ya sa Bukhari yayi nuni a wajen kulla baban yace fadlu man aslama min ahlil kitabaini fadlan wanda yayi musulunta a cikin ahlul kitabaini yace wa mu'minu ahlil kitab allazi kana mu'minan awai da zan mutar da can gaba hadisi na 311 yace hadisin da yake a can sai yace wanda ya kasance mummuni a cikin addinin suke da kuma yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su ka'ab al-ahbar da abdullah ibn salam da sauransu
Al-Imam al-Muhallab yake cewa a cikin wannan akwai dalili akan cewa man ahsana fi ma'anayin duk wanda kyautata cikin ma'ana biyu cikin ayyuka na alkhairi to yana da ladan shi haso biyu kuma Allah yake shi yake lulmuka ga wanda ya so samun ladan haso biyu dan saboda ya bada haƙin Allah shi bawa kuma ya bada haƙin mai gidan shi kamar yadda hadisin ya ambata wa nasaha li sayyidihi kuma yayi kyakkyawan nasiha mu'amala tare da shugaban shi babu al-gushu nasiha shine kaw sabanin al-gushu kuma samun lada so bi akan cikin sha'anin baiwa da mutun ya enter da ita ya kyautata ladabinta dan saboda ya kyautata ladabinta ya karantar da ita kuma ya enter da ita kuma sai ya arme ta dan saboda idan fa ya kasance niyya kyakkyawa ta gamu da abun ba kawai dan ya ga tana da kyau ba sha'awa kawai ta sa shi ya arme ta wannan ba shi ake ni ba shi ake nihi ba sai ya zamana dukkan ayyuka na shari'a sai niyya ta ga kyakkyawan niyya ta ga warai take gyara abun wal ma'ana fihi anna al-fa'il li hadha bari'un min al-kibr wal mubahat abin da yasa aka kawo wannan wanda ya aikata wannan ya almu baiwar shi yana nunin akan cewa ya kubuta daga girman kai kuma da alfahari mutane suna son a rika ce ai diyar kaza ya almu diyar wane ya almu to shi kuma wanda ya almu baiwar shi ai babu zancen wannan zalim yanki zata sharafin wa mansubi izlamin gidan bai tsaya bayan nemi wanda take mai sharafi da kuma noman daukakar daraja ruwaya da ta gabata yace ya aurar da ita ya arwita kuma ya enter da ita kuma ya bata sadaki bai kore ba kore yace mun kan in jaratun fa'alaha wa ahsana ila summa ataqaha wa tazawwajaha yancin nan nata shine kuma ya biyar shi a matsayin wannan kinta a matsayin sadakinta yazo cikin ruwayan muslim yace fa gazaha wa ahsana gizaha summa addabaha yace ya tar da ita ya kyautata ciyatar wata sannan kuma ya bata ladabi a cikin ruwa yazo cikin harkon hadisin wani mutum daga cikin Khurasan ya tambaye al-Imam Sha'abi babban malamin hadisi yace ya Abu Amr lalle wajen mu akwai wasu mutane daga cikin malaman Khurasan wasu daga cikin mutanen Khurasan suna cewa idan mutum ya enta bai washi sannan ya aure ta kaukarakiwa badanta hu kaman mutum ne ya hauta guwar shi a cikin hanya yace karakiwa hadai hu yace a ni kuma sai in ce kamar wanda ya hauta guwar shi ce ta hadaya kenan yanu ya bashi amsa cewa da kai bambanci tsakanin rakibu badana tawu da rakibu hadayu hadaya ce kai da niyya daukanta kai ka je aikin haji da ita da niyya in ka je zaka yi haikin hajin da zai zaka yanka ta amma kuma sai ka hau busan ta wannan hawa busan nata bai hudda ta bai kasancewar dabba ce ta bauta kenan shine yake nihin ya bashi amsa yace a kan rakibu hadayu sai babu na gaba babu izatul imamin nisa baban dake bayanin shugaba ya mata wa'azi wa ta'limihinna da karantar da su al-imam al-bukhari yake cewa Allah mushi rahama hadisi na 198 haddathana sulaiman ibn harb qala haddathana shu'ba an ayub qala sami'tu aba qala sami'tu ibn abbas qala ashhadu ala an-nabi yake cewa na shaida ga annabi alayhi salatu wassalam au qala aba ko kuma yake cewa ashhadu ala ibn abbas na shaida ga ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto wama ahu bilal tare da shi akwai bilal fazanna annahu lam yusmi an-nisa sai yayi zaton cewa mata basu ji ba kaga nan ma nisa ya sa ta bayyana kausain bi yana nihin a wata ruwaya ba a wata nuskha ta bukhari babu ita fa wa'azahunna sai yi musu wa'azi wa amarahunna bi sadaqa ya umarce su da sadaka eh munasaba wannan shine abin da yasa ake cewa ibn al-mulakin yana daga cikin in ba amantawa can harko mun yi bayanin abubuwa guda uku ko hudu ne da malamai suka ce sharhin al-Imam Ibn al-Mulakin yayi fifiko game da sharhin Fathul Bari akan wasu abubuwa daga ciki akwai cewa shi nuskar da ya dogara da ita ita ce afdalun nusakh ta sahih Bukhari a wancan lokacin ita ce an-nuskha al-Yunaniyya ita ce mafi girma zan mu yi dan tarjuma ta zan mu samu lokacin mu dan tarjuma ta al-Imam al-Yunani kin babban malami ne dalibin al-Imam al-Bukhari ne fa wa'azahunna yi musu wa'azi wa amarahunna bi sadaqa ya umace su da sarka faja'alatil mar'atu likil qurda wal khatam sai mace ta fara tana geho dan warwaranta katu babban dan warwaro wanda ake sa ne ko a hannu wal khatam da zobanta tana kawo wa bilalin ya akhuzu fi darfi saubihi yawa kwandage ba wanda ba karamin dan kunna bane wa bilalin ya akhuzu fi darfi saubihi Bilal yana amsa a cikin gehen tufashi mana ya dago tufashi haka yana suna nasawa a ciki wannan karhin imani nasa yake nuna mana babu kudi a hannunsa amma abin da yake jikinsa na ado suke cirewa suna beka dan annabi ya umarce shi da sadaka. Wa qala Isma'il, Isma'il yake cewa daga Ayuba daga Aba. Wa qala an ibn Abbas yake cewa daga Ibn Abbas, ashhadu ala nabi, na shaida ga annabi alayhi salatu wassalam. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kashi guri mai yawa, dan ya kashi wajen guri 16 a cikin Al-Jami'us Sahih. Al-Qurd din wannan shine ake sawa ko na zinare ko kuma na abun nan. Ko na zinare ko na ƙarhi bakin ƙarhi. Al-Khurs kuma yanda yazo cikin wata ruwaya shine dan kunne wanda yake karami. Naga abinda zan mu gani inji al-Imam Ibn al-Mulaqin Allah mishi rahama cikin hukunce-hukuncen wannan hadisin. Na farko, aqdar al-Imam ra'iyatuhu, iftiqar al-Imam ra'iyatuhu liman shugaba ya rika bibiya yana neman labarin wannan talakawan shi, neman bincike akan su kuma da karantar da su da yi musu wa'azi mazansu da mata, duka wannan ɗaya ne. Dan gashi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga cewa mata ba su ji ba tunda babu lasibika, sai tashi yaje gurin su yayi musu wata huduba ta su ta kansu. Me yasa? Dan saboda karantar da al'umma wajibi ne akan shugaba ya karantar da su a addinin su, ya ba su ilimi a addinin su. In ya ga wani takasiri tashi zai yi, babban abin da zai gabatar shine haƙƙin sa na addini, ba haƙƙin sa na duniya ba. Wanda yanzu kawai hankalin mu ya karkata ga shugabanni wajen haƙƙin duniya, ba ruwan mutane da haƙƙin addini. Addini can kowa zai ga abin da ya ga dama. In zagin Allah ma zakai yancin ka ne, in zagin Annabi ma zakai hukuma, dai ba ta da ikon ta ce me yasa aka maka a maka hukunci a yadda dai ake tahiya yanzu. Amma kuma in ka huto ka zagi wani kato can gurin zai a ce ka tawai yancin shi, ka huto a kama ka. Wannan duka nisanta ne da karantarwa ta Allah da manzon shi. Na gaba yake cewa adamu tiqaru sadaqati tadawwu ila ijabin wa qabul, cewa sadaka ta tadawwi ba a buƙatar cewa unguna amsa, kamar wajen ciniki, wajen kawa amsa a beka yayi. Dan saboda sun meka ma bilal kawai ba tare da sun ce ba sadaka ce ko bashi ne ko kaza ne, amma kuma ya amsa, yace wannan ita ce magana sahihiya. Na gaba cewa jawazu sadaqatil mar'a, cewa halaka ne mace ta yi sadaka da dukiyar ta ba ga tare da izinin mijinta ba. Kenan wannan hujja ce, dan malamai sun yi sabani sun ce ko da dukiyar mace sai da izinin mijinta za ta nemi za ta yi sadaka da abin da ta mallaka, ma dan da ita da dukiyar duka na mijin ne. To amma wannan hujja ce akan cewa wannan ba haka bane, ga su wannan matan a cikin idi musu komo ba suka tambaye izinin majansu, suka doka suka beka, yace ba su tsaya ba suka nemi wannan izini. Wala ya tawakkafu zalika ala sulus min maliha, ba he an ce ba sai sulusin dukiyar ta ne. Kuma wannan shine mazhabin Shafi'i da jumhurin malamai, wanda yace bai halitta ba al-Imam Malik Allah mushi rahama shine yace la tajuzu ziyada ala sulus min maliha illa bi ida'i zawjiha, yace dukiyar ta nan Malik shi ba za a mishi hujja da wannan ba, dan saboda me yake nuna shi a mazhabin shi cewa zata iya sarka da dukiyar ta in bai kai sulusi cikin dukiyar ta ba. Kamar tana da jika 60 tana da iya sarka da jika 20 kar ta kara, in ya wuce jika 20 sai ta nemi izinin shi, kenan sulusi. Kenan nan gurin Malik wannan hadisin ba hujja bane ga mazhabin shi, dan saboda dan kunne tabbas bai kai ba sulusin dukiyar ta. Kuma inda a ce ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bincike sai ce ke ya kai sulusin dukiyar ki. Wa wajhu dilala al jumhur annahu lam yasalhunna, huskar da jumhur suka yi hujja akan ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye su ba akan cewa kun nemi izinin matan ku ka bado sarkan nan, wa huwa kharijun an sulus amra, ko kuma bai ce musu ba ya huta daga sulusi ko kwa. Da a ce hujja akan al Imam Malik suka ce jumhurin malamai, Malik da yake da awa cewa sulusi in ya wuce sulusi shi ma ba hujja bane, dan da a ce sulusin sharadi ne da Annabi ya tambaye su, baya kyale su bai ki su bada hakan. Wata tabbas in na zinari ne dan kunna, muna da tabbas kenan tana yiwa ya kasance yahi sulusin dukiyar ta. Wala waqtalafa al-hukmu bisalika la sa'ala, da a ce akwai bambanci da ya tambaya. Qadi yake cewa bi anna al-gadiru hurudu azwajihinna, wannan al-Imam al-Qadi duka malamai suna ta yadda suke ta bada amsa a junansu wajen mas'alar fiqh. Wancan da suka ce jumhurin malamai da suka ce ainihin sun bada sarka ba izinin majansu, to shine qadi iya da yace ba zan musallama ba, tana yiwa mazan nasu suna kallo suna nan suka bada. Yace wa idza kana kazalika, an ku haka ne, fatarkuhum al-inkari lidhan minhunna bi fi'lihinna, mazan suna kallo yana kallo matar shi ta ciro dan kunnan ya bada, bai yi inkari ba, wannan yana nunin cewa da yarda shi. Amma yace wannan magana mai rauni ce, kamar da Imam Nawawi yace wannan magana ta ka qadi iya tana da rauni, dan saboda cikin mata jama'a diyawa dubun nan mata ko darira ba a cewa dukkan wanda ta bada sarkar mijinta yan idan shi a kanta yana kallo in saboda su suna can wajen su wajen sallar su mata suna can bayan su dan saboda matan su zasu bada sarka sai ya dubo idan shi ya kalla matar shi ko ta bada kenan duk da suna nan ko suna nan ba tabbas bane a ce idan kowa yana bisa lokacin da matar shi ta bada yace walau alimu sukutuhunna laysa izna kuma da a ce sun sani shuruƙin sa da suka yi ba izini bane dan saboda nan girman Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai yarda ba baya ce kike kake bada bayan ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gaban Annabi ne zai ta bada kenan wannan Nawawi hujjar da ya bashi cewa babu hujja akan wannan amma hadisin Amr ibn Shu'aib daga baban shi daga kakan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yujuzu limra'atin amr bi maliha bi halitta baga wata mace sha'ani cikin dukiyarta idan mijinta ya mallaki ismatta wanda al-Imam Abu Dawud ya huddo shi da al-Imam An-Nasa'i da Ibn Majah daga hadisin Amr ibn Shu'aib baban shi ya bashi labari shine Abdullah ibn Amr yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halitta ga mace ba adiyatun illa bi izni zawjiha ta bada kyauta sai da izinin mijinta bai haki yace a dariqu ila Amr ibn Shu'aib sahih hanya zuwa Amr ibn Shu'aib hanya ce kyakkyawa duk wanda ya tabbatar da hadisin Amr ibn Shu'aib to wannan hujja ta tabbata gare shi cewa mace ba zata bada dukiya ga mijinta ba dukiyarta ba sai da izinin mijinta abinda yasa kuma yace bai haki yace wanda yake aiki da hadisin Amr ibn Shu'aib dan saboda sanadi na Amr ibn Shu'aib an yi sabani akan shi Amr ibn Shu'aib ana abihi ana jaddihi Hakim ibn Hizam ana abihi ana jaddihi dukan su isnadi ne wanda duka yawancin da zaka ji an ce ana abihi ana jaddihi mafi kololuwar darajar hadisin ya tsaya akan Hasan wanda an yi samun sa a cikin sunan Abi Daud to wannan wanda suka dauka cewa suna aiki da hadisin sanadin Amr ibn Shu'aib ana abihi ana jaddihi kenan wannan suna da hujja akan cewa mace ba za ta yi kyauta ba sai da izinin mijinta yace amsa akan wannan hadisi amsa akan wannan huskoki da yawa ne yace mu'aradu bil ahadisi sahiha adala ala aljawazi inda al-idlaq wannan hadisin na Amr ibn Shu'aib koda ya inganta to wannan lalle zai ci karo da hadisi wanda sun yi shi inganci gashi ya ci karo da hadisin dake cikin sahihul bukhari wa hiya aqwa minhu wanda yayi shi karhi sai a gabatar da wancan akan shi wani zai ce hiya waqi'atu hal waqi'a ce ta daidai kun mutane fa yumkinu hamluha ala annaha kanat qadru sulus saniha nabiha ala taslimu siha akan cewa mu ce hadisi ne ingantacce annahu mahalulun ala mahmulun ala al-aula wal adab wal ihtiyar annabi yana nihin da yace mace ba za ta yi sarka ba ma'ana hadisin Amr ibn Shu'aib wanda Abu Dawud da Nasa'i suka huddo yace sai mu dauka akan cewa annabi yana nihin ladabi da wajen yadda ya kamata ba yana nihin ba wajibi kamar yadda yake ce mana guslul juma'atu wajibun ala kulli mutalim ba yana nihin wajibi ba na wajibi wanda muka sani na usulul fiqh to wannan ma la yahillu ba halitta ba ta abin nan dukkan dai amso shine da malamai suke ta ambata na gaba at-ta'anu fihi suka a cikin hadisin al-imamu shafi yake cewa wannan hadisin mun ji shi amma mu ba tabbatacce bane a gare mu balle ya lazimce mu aiki da shi Qur'ani yana mu nuni akan abin da ya saba da shi sannan kuma sai wasu hadisai sai kuma hankali ma ya yi raddi akan wannan al-imamu shafi hujjojin shafi yake cewa abin da yake nihi da Qur'ani yake cewa fa nisfu ma faratum illa an ya'fu a wajen sadaki Allah ya ce ma mata su amshi rabin abin da aka bada sai in dai sun yi afwa kenan nan gurin ita take da haƙi akan ta yi afuwa ba a ce ba sai da mijinta da fadar Allah yake cewa fa in dubna lakum an shay'in idan sun dada da muku rai akan wani abu na dukiya fa kulu hani an mariya kenan nan gashi Allah ya tabbatar da cewa tana da izini a dukiyarta da fadar shi yake cewa fala junaha alaihi ma fi matadabi babu lahi akan sa akan abinda ta bada shi a wajen wannan karba fansa kanta kenan wannan shi ma tana da ikon tasarrufi cikin dukiyarta da yake cewa min ba'd wasiyatin yusina biha awdain bayan wasiya da suka yi kenan wasiya nan Allah bai ce ba sai da sharadin mijinta sai ya amince haka Allah yake cewa wabtalul yatama ku jarabu marayu marayuwan ne ya kumshi maza da mata kenan kuma nan gurin yace in kun fahimci hankali ya zo musu ku ba su dukiya su ba ta dukiyar ta yake nunin cewa tana da ikon tasarrufi baka ba mutun abu kuma ya zama bai da ikon tasarrufi ba da yace mara anhwani yace ayoyin busararrafe ba wannan ayoyi duka sun yi nuni akan cewa mace tana iya tasarrufi cikin dukiyarta ba tare da izinin mijinta ba Zubair yake cewa matar shi irdihi wala tu'i fa illahu alayki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matar Zubair ki bada dukiyarki kada ki boye ke ma Allah ya boye miki ke ki ba ki rauke ke hannu Allah ke ma ya rike miki hannu wanda Bukhari da Muslim haka Annabi ke cewa ni sa al-muslimat ya ku taron mata musulmai la tahqiran najaratu lijarati haka da makwabciya ta rena abin da ta ba makwabciyarta ko da kofatan akuya ne wannan ya nuna tana da ikon ta ba da wani abu yace wata maula ta safiya binta abi ubayd tayi khul'i ga mijinta da dukkan abin da ke tare da ita tabbada kuma umar ya tabbatar da haka nan bai yi inkari ba amma abu muhammad ibn hazam shi yayi suka gami da hadisin amr ibn shu'aib yake cewa sahifa ta amr ibn shu'aib munqadi ya ce mun san cewa shu'aib sarraha bi abdullah ibn amr fulan inqita yayi bai gami da kakan shi ba kenan in ya ce mana amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi yana nan daga kakan nashi ne jiyo to bai gami da kakan shi ba hakim ya hudo daga hadisin hammad ibn salama daga abu daud da habibul muallim yake cewa sahih la isnad nace sahihi ne wajen sanadi ibn hazm Allah mushi rahama ya ambaci hadisin ibn umar an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam menene haƙin zauji ala zawiyatihi miji akan matashi yace la tasaddaq Allah illa bi izni kada tayi sarka sai da izinin shi in ta aikata tana da lada in ta aikata yana da lada kuma tana da zinubi dukiyar didda ta tace yace wannan khabar khalik sannan yace wannan khabar labari ne wannan kun kama shi hadisi ne halakakke a cikin shi akwai Musa ibn Ayun wannan kuma majhul ne bin mu aiki da shi walaysa bil qawi wannan hujjojin ibn Hazm ne da rusa wannan hadisin da zan kawo afraja tayam kali da sayyidin wa huwa garibun minhu yace wannan abun mamaki ne daga ibn hazm dan saboda musa ibn ayun jama'a da dama sun hudo hadisin shi bukhari da muslim sun yi hujja da shi abu hatim ya wasaka shi da abu zur'a da nisa'i ibn hazm yana da mazhabin shi na wajen rauna na manyan malamai manyan shahararrun malaman hadisi ya rauna nasu kuma wannan halin shi ne akwai ikrama maula ibn abbas wanda muslim ma hudo hadisin shi na auren annabi alayhi salatu wasalam da wannan diya Abu Sufyan wanda wannan hadisi ne Muslim ya hudo shi amma Ibn Hazm ta yafa huwa kazzabun dajjal makaryaci ne dujjal ne wannan kuma abin da ya dora kanshi na mazhabin shi na ilmun rijal ya sha bambam da sauran mutane kuma musanin mu ne cewa Ibn Hazm Allah ya mishi rahama babban malami ne kuma mai abun nan mai zahi a cikin masaloli mun gani a cikin muhalla na Ibn Hazm nashi na fiqhu yana raddi akan kiyasi a cikin muqaddima nan kaji yana cewa jahilai suna cewa kaza yana nin sa al-Imam Malik sa al-Imam Shafi'i to amma nan kalamul aqran ne ba zai yi suka akan shi ba ko kuma akan su sauran haka Allah yake halittar mutane sai kaga mutun ne gashi amma yana da zahi to wannan zahin ba zaka dauke shi kai hukunci akan shi ba kace ya zubu da adalcin shi ai ba malami ne gashi yana ce masa malik kaza ko yana ce ma wannan abu ne wanda can tsakanin su na manya kai kuma bai hana ka rika ganin kima suka daraja ta suka mutunta su wanda al-Imam Ibn Hazm yana da irin wannan abubuwa da dama yana da zahi kamar yanzu nan mun ga al-Imam al-Bukhari da shi da malamin shi al-Imam az-Zuhli an samu sabani amma kuma bai hudu ya hudo hadisan shi da dama a cikin sahihin shi sabanin al-Imam Muslim ai muna taji ana cewa al-Imam Muslim dalibi ne na al-Imam al-Bukhari wanda shi kansa yana sumbanta kawashi yana cewa ya kai shugaban malaman hadisi to amma kuma duk da wannan al-Imam Muslim babu hadisi ko ɗaya a cikin sahihin Muslim da ya kawo shi daga al-Imam al-Bukhari me yasa dan saboda sun samu ɗan matsala akan abun gakin talaki akan hukuncin at-talaki sharadin al-mu'asara wal liqa to liqa kin nan al-Imam Muslim shi ya tayi akan cewa koda babu sharadin liqa shi a cikin shi amma al-Imam al-Bukhari eh sharadin ta al-liqa dalilin wannan Muslim aka ce malami ne mai zahi yana da zahin kai shi yasa har ya gama ko hadisi ɗaya bai hudo ban daga Imam al-Bukhari duk da yana daga cikin manya-manyan malaman shi me yasa wannan halaye ne da dabi'u kowa da nashi baka sukan wani akan wani abu daban wanda yake yayi shi yace wannan abun mamaki ne wanda Isma'il hujja ne malamai duka wannan da Imam Ibn Hazm yayi suka akan su manyan malamai ne wanda an san su na hudu mas'ala ta hudu annas sadaka tun shi minan nar cewa sadaka tana tseratarwa daga wuta fa innahu dan saboda shi amarahun annabi ya umarce su dan saboda yaga cewa sun kasance mafi yawancin yan wuta sai ya umarce su da sadaka na saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin wani hadisi yana cewa ku yi tsoro ku kiyaye kanku daga wuta ko da tsagen dabino ne babu na 33 muna son Allah ya samu kai ko hadisi na da cike na 100 zai dai babul hirsu alal hadis baban dake bayanin kwadayi akan hadisi al-imam al-bukhari da sanadin shi muttasil yake cewa haddathana abdul aziz ibn abdullah haddathana sulaiman an amr ibn abi amr an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi huraira qala qila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin allah sahabbai ne suka fada man as'adun nasi suwa suka yi arzurta cikin mutane bi shafa'atika da cetan kai yawmal qiyama ranar qiyama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad zanantu ya abu huraira lalle nayi zatan cewa ya kai abu huraira anna allah yasalni an hadha alhadith ahadun awwal minka ba awwal minka babu wani wanda zai tambaye ni gami da wannan hadisin harko kamar kai lima ra'aytu min hir suka alal hadith dan yadda naga kake da kwadai akan hadith kenan wannan shine mahallu shahid kwadayin abu huraira akan hadisi as'ad nasu bi shafa'ati sai annabi ya bashi amsa cewa mafi azurtan mutane da ceto na ranar tashin kiyama man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi a tsarkake cikin zuciyar shi aw fi nafsi ko kuma cikin ran shi wanda wannan hadisi al-imam al-bukhari ya hudo shi a guri birak wannan shine guri na harko kuma mahallu shahirin shi shine daga cikin fa'idodin wannan hadisin akwai kwadayi akan ilimi da neman alkhairi kamar yadda muka ga Abu Huraira har annabi ya mishi shaida akan haka dan saboda kwadayi mai kwadayi akan ilimi yana kokarin ya isar da sakon kuma ya zabure nemi abin da suke da qa'iq na ma'ani a cikin abubuwan da suke ba ma zahiri ba su basu kawo akan su tambaye su ba sai ar-rasikhuna fil ilm nabiyu tafarrusul alim fi muta'allimihi malami ya nura da cewa dalibin wannan nashi yana da kokari kuma ya hadakar da shi akan cewa lalle nayi itirafi da wannan kokarin naka in an ga mai kokari a shajja'a shi cikin karatu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam fine ma Abu Huraira na gaba sukutul alimu anil ilmi zalimi su'al hatta yus'al malami ya kyale akan wani ilimi ba a tambaye shi ba har sai an tambaye shi wannan ba alsahi cewa boye ilimi ne dan saboda wajibi ne akan dalibin yayi tambaya sai ho in abin da ya zama tilas yayi bayani shi wannan kuma lahil ta'khirul bayani an waqatil haja na gaba cewa shafa'a ce to na annabi sallallahu alaihi wasallam ke bantacce ne gami da masu tauhidi kawai wannan kuma ya dace da a wani hadisin da ake cewa li kullu nabiyyin da'awatu dukkan wani annabi yana da roƙon shi addu'a shi da ake karba mishi yace ni kuma addu'ata na boye ta ita ce ceto na ga al'ummata yace ta tabbata ga duk wanda ya mutu bai shirka ba na gaba akwai tabbatar da shafa'a da ceto kuma wannan ta tafi akan cewa yankakken labari ne ya kawo hadisai ingantattu shine mazhabi na ahlus sunna kuma halakce da hankali da sarihin ayoyi da hadisai wanda sun kai mutawatirai sabanin khawarij wanda suka ce da mu'tazila wasu daga cikin su suka ce ceto duk hadisan da suka zo cikin ceto kawai suna nihin karin daraja da ba da lada sun yi hujja akan cewa fa matan fa umu shafa'atu shafi'in cetan masu ceto bai amfani gobe kiyama duk da wannan ana magana akan kafirai su kuma suka dauko shi suka aza akan kamar da ke cewa mali zalimin min hamimin wala shafi'in yuta azzalimai azzalimi yana daukan kafiri yana daukan fasiki to nan yin tsike shi akan fasiki ma na musulmi su ce ceto ba amfanin da zai mishi yace wannan kuma haƙiƙanin lamari cikin kafirai yazo shi kuma cetan da ake magana ceto ne wanda yazo cikin sha'anin musulmai mummunai wanda cetan kala-kala ne a ciki akwai ceto kashi-kashi na harko a warkar da ahalul mawqif suna cikin tsayuwa zuwa ta kai ma wani kaza ta kai ma wani kaza aje wajen annabi adam aje wajen annabi wani aje wajen har aje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan cetan shine na hutu samun hutu a cikin arudul mahashar na gaba kuma ceto na gaba shigar da wasu mutane cikin aljanna ba tare da hisabi ba su wuce kawai ba hisabi na gaba kuma rishin shiga wuta ga wanda ya cancance ta da zanubin shi a ki shigar da shi na gaba kuma hudu wasu daga cikin wuta bayan har sun riga sun shiga na shidda kuma wajen rage azaba a saukaka ma wani azaba bayan yana cikin jahannama har abada wannan kuma khas ne ga Abu Talib wannan babban annabi alaihi salatu wassalam ceto na bakwai shine wanda ya mutu a Madina kamar yadda sahihin labari yazo cewa duk wanda ya mutu a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai ceto a gare shi dalilai sun yi nuni akan wannan cetan ga baki ɗayan su shi al-imam wannan yake cewa dukkan nau'i na ceto na yi littafi guda akan shi ne gayatu su'ul fi khasa'isir rasul ya kawo baban ceto guda akan shi ibn al-mulakkin mu sani cewa ibn al-mulakkin babban malami ne Allah mishi rahama yana da rubuce-rubuce dukkan wani littafin da ya wallafa sai kaga babu kamar shi a baba yana da al-ilam bi fawaid umdatul ahkam sharhin umdatul ahkam wanda babu wanda ya sami sharhi yamma umdatul ahkam sharhi kamar nashi al-ilam mun ga dai mulkul akam littahi ne karami amma mujallar jan 10 wani abiyan mushi kenan sharhin da Bukhari da Ibn Hajar yamma sahihul Bukhari mujallar 15 to shi kuma umdatul ahkam ne yamma sharhin da yake kusan wannan yawa wannan kuma halin shi ne ko malamai sun yi bayani mai wannan muqaddima yayi bayanin akan abubuwan da suka sa Ibn al-Mulaki ne zamana mai itiqani cikin ilimi kuma da yawan rubuce-rubuce na hutar hankali yayi tafarrugi ga wallafa-wallafa a daki yake kullun banda rubuce-rubuce ba abin da yake da iyalai da wani nauyi ya tashi cikin usura mai hali abinci ba sai ya nema ba yana zamana kawai wannan aikin shine nashi eh babe na gaba wanda zan mu kawo tsaya akan shi baban da ke bayanin kaifa yuqbadul ilm baban da ke bayanin yaya ake amshe ilimi yadda za a amshe ilimi wa kataba Umar ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz yayi rubutu ila Abi Bakar ibn Hazm zuwa ga Abu Bakar ibn Hazm yake ce mishi unzur ma kana min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka duba zuwa ga abin da kaga ni na Annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisan Annabi ka rubuta shi fa inni khawta durus al-ilmi inna ji tsoron riddige wa ilmi wa zahabul ulama da tahiyar malamai su halaka yace wala taqbalu illa hadisan nabi kada ka amsa sai hadisin annabi wal tafushul ilma yace dan su kuma ku watsa ilmi wal tajlisu shi Umar ibn al-Zainah khalifancin shine farkon wannan faralata rubuta hadisai a rubuta cikin littafi da wannan ne guda wannan faralar ta koma zuwa ga Umar ibn al-Aziz shi yayi umarnin Umar ibn Hazm cewa ya rubuta yace ku watsa wannan ilmi hatta yu'allama man la ya'lam ha akarantar da wanda bai sani ba fa innal ilma la yahlik ilmi bai halaka hatta yakuna sirran har sai ya kasance sirri ne ma'ana an boye shi ba a bada shi yake ce haddathana al-ala ibn abdul jabbar haddathana abdul aziz ibn muslim ana abdullah ibn dinar bizalika ya'ni hadisi umar ibn abdul aziz ila qawlihi zahabul ulama har zuwa wajen cewa zahabul ulama banda hadar cewa wala taqbal illa hadisan nabi wannan sanadi na harku al-imam al-bukhari ya kawo shi da cewa hadisin ya kawo shi zuwa nan gurin bakin ne tsaya hadisi na 100 a cikin wannan littafi mai albarka bukhari Allah mishi rahama yake cewa haddathana isma'il ibn abi uwais haddathani malik an hisham ibn urwa kenan kamar yadda muka wada malik malamin bukhari ne da ya sa ruwaya shi da wasu da yake yin ta gare shi daga baban shi daga abdullah ibn amr ibn al-as yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah la yaqbidu al-ilma intiza'an allah bai amsa ilmi yantazi'uhu min al-ibad kwacewa ya kwace shi daga wajen bayi kawai yace walakin yaqbidu al-ilma sai dai yana amshe ilmi ne bi qabdul ulama da amsi malamai hatta idza lam yubqi aliman sai ya zamana babu wanda yi saura cikin malabab malamin da yi saura ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su riki shugabanni cikin addini jahilai ba malamai ba su dauke su malamai fasu'ilu sai a tambaye su fa abu tausai su bada amsa bi gairi ilmin ba tare da ilmi ba fadallu sai su bace wa adallu su batar da mutane kenan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada kamar sai kace yana cikin zamanin qala al-firabri al-imam al-firabri babban dalibi na al-imam al-bukhari shi ma na nuskha ta sahih al-bukhari yake cewa haddathana abbas qala haddathana qutaybah haddathana jarir an hisham nahwahu sai ya ambaci irin wancan hadisi kenan wannan Annabi alaihi salatu wassalam yana bayyana mana ne cewa ilimi zuwa gaba zai kasance an amshe shi zai kasance an amshe shi amma ba ta hanyar ba cewa mutun yana kwance Allah ya bashi ilimi kawai wayi gari ya tashi yin ya koma jahili kamar yadda za a rika cewa wani da tsohon ma'aikacin kaza ne a rika cewa da ai wani malami ne amma yanzu babu ilimin ya bace in dai bai karu ba ya rage ba Allah bai ma yana daga cikin rahama da farla ta ilimi cewa Allah bayan ya bada shi ba zai kwace shi ba shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa da a ce shugabanni sun san cikin ni'imar da muke cikin ta da sai sun yake mu da takobi akan kwatar ta amma kuma ba zai yi ba dan saboda ni'ima ce ta ilimi wanda ita mutun ko yaki ko yaso bai iya kwace ta dukiya yana iya hada kai da ɗan daba su je su kwace ko kuma yana iya yin wani abu wanda zai rasa abun to amma shi ilimi in kaga kai dubara da ka kwace shi dai in kashe mutun kai baka iya raba shi da abun shi shi yasa wani mawaki yake cewa ilimi na yana kasancewa tare da ni duk inda na shiga in ina kasuwa muna kasuwa tare in ina yace dukiya ta ni ba dukiya bace wanda an baro ta gida in tahiyawo gami irin ta masu kuɗi kuma yace ko cikin jirgin ruwa muka shiga ina da dukiyar da ban jin tsoron in hoshi akan ta shine ilimi mai dukiya kuma sai yana boye boye sai yana a wannan amma kuma shi ilimi ba yayi da wannan nan zan mu takaita ina ga fawaidar kin shi da bayani akan shi hadisin na dari sai darasi mai ran litinin insha Allah ta'ala lokaci ya kur nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi